Sojojin Najeriya da Chadi da ke karkashin rundunar dakarun kawancen kasashen yankin tafkin Chadin a ci gaba da mamaye tsibiran da ke wannan ziri sun yi mummunan arangama da yan tajin ISWAP wanda ya kai su ga mamaye yankin da aka yi wannan fafatawa wata sanarwa da kakakin rundunar kawancen Lieutenant Colonel Kamaruddin Ademola Adegoke ya aika mana Ya ce sojojin sun kai farmakin ne a inda suka samu nasarar isa har Kangarwa dake yankin karamar hukumar Kukawa a jihar Borno Najeriya sannan suka mamaye zagayen lardin Metele da kuma Dogon Chuku inda suka yi gaba da gaba da mayakan ISWAP bayan dai an fafata sosai sojojin sun kashe yan ta'addan da dama waɗanda suka rage kuma suka ranta a nakare dakarun kawancen sun kwato manyan makaman harba abubuwan fashewa na artillery wato mota da kuma wata motar yaki da kalin wata babbar bindiga killer doshka babban komandar rundunar kawancen tafkin Chadin General AK Ibrahim ya sha alwashin ci gaba da kai wannan farmaki ba kakkautawa har sai sun ga bayan yan ta'addan
mun taso da wannan aiki na operation kuma ba za mu tsaya ba za mu ci gaba da aiki so muna samun nasara sai kuma kasashen nan sun zo hada kai muna aiki tare
su ma dakarun shiya na uku na dakarun tafkin Chadin Na ci gaba da mamaye yankunan Tumbus da bangaren kasar Chadi inda suka kai samamai a Tumbun Fulani da kudancin Arege inda nama aka kwato kayan fada da dama daga hannun yan ta'addan ISWAP a kasar ta Chadi yanzu sun fara yada farfagandar nuna cewar suna da karfi da tasirin da yafi na dakarun kawancen na MNJTF da nufin karfafa gwiwar mayakan su da ta yi sanyi suke kuma neman su yi saranda A cewar babban komandan dakarun tafkin Chadin General AK Ibrahim ya nemi mayakan na ISWAP da ke sanyin sarandar da kar su ji farfagandar shugabannin nasu.
Lalle in sun yi sarandar sun fito ba abin da zai same su kuma sun tsaya mun zo mun same su to wannan kuma ya rage nasu domin ƴan uwansu sun fito ba abin da ya faru. Muna nan muna operation in kewaye wurin nan duk ko ina muna nan. Muna da jiragi kwanan nan an kawo mana kayan yaki wato igwa MRAPs da sauransu duk suna nan ana operation da su so dole dai su fito in ba su fito ba to abin da ya faru da su kuma da su suka jawo ma kansu
wato inda fahimce ka a halin yanzu in mutum ya fito da kansa shi ya tsira kenan
eh in mun samu Boko Haram a filin daga ai dole mu kashe su amma in sun yi saranda sun fito to ko yanda za a tafi da su a je a yi bincike
yanzu dai abin jira a gane shi ne irin karin tasiri da wannan samame na dakalin tafkin Chadin ke kaiwa a tsibirai daban-daban da suka zagaye wannan yanki na tafkin Chadin. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.